أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتفنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi Muhammad al-Arabi as-Sa'ihi radiyallahu ta'ala an muna cikin sharhin baitin da yake cewa wal ja'ilin nabiyya khayral anbiya wa shaykhana ahmad khayral awliya mun gama sharhin al-ja'ili da annabiyya da khayral anbiya da shaykhana ahmad to muna cikin sharhin khayral awliya magana da yayi akan tiyayyan waliyan Allah za mu tashi a shafi na 108 bayan mala a baya ya ce maka wannan zantuttuka suna da takariri guda biyu ko to za mu tashi wasani na biyu shine Allah ya zahara bi kamali zuhuri fi zalikal mansibi ahadun ba wani mutum guda da yake bayyana da cikakken zuhuri a cikin wannan matsayi na katimil awliya ba'da man khutima alayhi bayan wanda aka yi cika maki gare shi na wannan matsayi na katimul awliya ba wai wali ne ba za a kare yi ba amma dai irin bayyana bi kamalin zuhuri fi zalikal mansibi bayyana da cikakken zuhuri a wannan matsayi na wilaya ba wani wanda zai kare yin zuhuri a cikin sa ba'da man khutima alayhi bayan wanda aka yimke aka yi cika maki da shi a wannan matsayi wa zalika wannan kuwa kama fil mansibil wilayatil muhammadiyya kamar yanda yazo a cikin matsayin nan na al wilayatil muhammadiyya fa innahu khutima ala sayyidina sheikh an yi cika makin muqamin wilayatil muhammadiyya da maulan mu shehu tijani radiyallahu anhu hasba ma akhbara bi zalika an nafsihi gwargwadon yanda Shehu Tijani ya ba da labari da wannan shi da kansa yake da shi ne aka cika mansibul wilayatul muhammadiyya walaysa almuradu bil katmi fi hadha almaqam abinda ake nufi da cika makin waliyai a cikin wannan muqami ba wai ana nufin Allah ya zahara ahadu bi mansibul wilayatul wilayati ba'dahu ba wanda zai kara bayyana da matsayin wilaya a bayan Shehu Tijani ba haka ake nufi ba wa innama almuradu abunda ake nufi Allah ya zahara ahadun ba wani wali da zai bayyana ba da hu bayan Shehu Tijani bi misali kamalin zuhuri da misalin cikar wannan bayyana alladhi zahara bihi wa Shehu Tijani ya bayyana da shi wa huwa shi Shehu Tijani irin bayyana da yayi bi zalikal mansibi a wannan matsayi na khatimul wilayatil muhammadiyya wa man lazama man khutima alayhi mansibu duk wanda ya lalamsu duk wanda aka yi cika makin wannan matsayi gare shi ko wato kowane matsayi ma minal manasib daga darajoji sawa'un daidai na alal ma'anar awwal abu sa ma'ana ta farko ne au alal ma'anar sani ko akan ma'ana ta biyu wanda muka tashi a kanta yau to duk wanda ya lalamsu wannan an ya buluga filman sibin makasumi alai zai ga cikar matsayin wanda aka yi cika maki gare shi a ala darajatin fi shi ne mafi ɗaukakan daraja a cikin sa bi haisu yartaki ta yanda yake hawhawa an jami'i man adraka zalikal mansib da dukkan wani wanda ya rishi wannan matsayi qabla hu gabannin sa aiza duk wani wanda ya samu matsayi na wilaya to idan an samu wanda ya zama khatimul awliya to zaka ga ya hawhawi matsayin dukkan wanda ya samu matsayin wilaya qablahu gabaninsa wa zalika sadiqun wannan kwanance ne na gaskiya bi khairiyyati saboda khairiyya ta wanda ya samu wannan matsayin na khatimul wilaya wa fadliyati da kuma fifikon sa min hadhihi alhaysiyya ta wannan bangare fa yasihu ittifaqu bil khairiyya to suffantuwarsa da fifikon daraja yana inganta wal afdaliyya da daukakan daraja ala da miman adahu abu sa dukkan wanda ya wanece shi imma adraka zalikal maqam ga duk wanda ya rike wannan muqami na wilaya imma alal haqiqa ko dai a haqiqa shine khairul awliya ya sufunta bil khairiyya kama fi nabiyina kamar yanda matsayin yake bangaren annabta a cikin annabi musallallahu alaihi wasallama da zama khatimul anbiya ya zama kuma khairul anbiya ya zama afdalul anbiya ala jami'i man adahu ga dukkan wanda ya wanince shi min al-anbiya wal mursalin daga annaba da manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ya ratsiran Allah da amincin Allah ya tabbata ga dukkan annaba da manzannin baki daya wa amma bin nisbati lil haysiyati al-mazkura amma ga dangane da bangaren da aka ambata wa in kana gairuhu ko da yake waninsa wani wanda ba shi ba kad ya fuduluhu yana iya fifikon sa min haysiya ta wani bangare ko ya fi shi yawan shekaru ka gane ai ko ya fi shi yawan mabiya ko ya fi shi yawan azkarai aw haysiyatin ko su bangarori ukar daban kama fi haqqi man yuqtamu alayhi min sibilati muhammadiyya kamar yan cike wato kamar yanda ga cikin haƙin wanda ake cika makin matsayin wilaya muhammadiyya gare shi aw gairu ko wani da min al manasibi na sauran mukamai na wilaya wallahu alamu Allah shine masani in ta anan wannan fuska ta biyu ita ma ta kare to sai mu tashi wanzur a qaida sufiya ko shari'a li shayke fayruzul akbar abadi takifu ala aini tahqiqi fi ma qarrarnahu laka fi hadhihi al masalati insha Allah ta'ala alhamdulillah.